Babi game da sallar Idi da babin me kuma da salatul khawf mun yi sallar tsoro da sallar Idi biyu to yau da yadda Allah za mu yi babi game da salatul khusufi babun fi salatul khusufi wannan babi ne game da sallar khusufi khusufi ma'ana shafewa shine khusufi to malamai sun yi sabani game da khusufi akwai khusufil shamsi akwai khusufil kamari shin dukkan su ana amfani da wannan kalma ta khusufi kaga shi mai risala zai kawo khusufi shams da khusufi al-qamari amma sai yayi amfani da kalmar khusufi bil kha'i akwai mai kafin ko khusufi don ya nuna shi ga ra'ayinsa khusufi ya shafi khusufi shamsi da khusufi al-qamari kuma wannan shine ra'ayi mafi inganci cewa in an kai amfani da kha'un khusufi ya shafi na rana da na wata dan me saboda hadisan da anka samu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam misali ranar da dan Annabi ya rasu Ibrahim sai an kai sa'a ran nan an yi khusufi sai mutane sun ka kama tsegun ran da Ibrahim ya mutu har da khusufi an kai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jiya sai ya yi musu wa'azi yace inna shamsa wal qamara la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi inna shamsa wal qamara ayatan min ayati llahi la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idha ra'aytumuhuma fasallu wa da'u da rana da wata ayoyi biyu ne daga cikin ayoyin Allah hasken su bai shafewa saboda mutuwar wani ko don haihuwar wani ko da an yi khusufi sai anka dace da wani ya mutu to ba don mutuwar su ne an kai khusufi ko incident ne kawai hakan ga kuma an yi khusufi sai anka haife wani to ba don haihuwar sa an kai khusufi duk ko incident ne to sai Annabi ya amfani da kalmar khusufi gare su su biyu sun kace don haka khusufi ya shafi khusufi shamsi da khusufi al-qamari wasu kuma sun kace a khusufi mai kha'un ana amfani ne da shi ga wata khusufi kuma mai kafun shi ko ana amfani ne da shi ga rana sun kace domin khusufi mai kafun yana da ma'anat ragewa haske rage haske ba tafiya ta gaba daya ba to na rana dama shi rana ita hasken ta ke ragewa bai tahiya gaba dai amma khusufi mai kha'un ha karmi mai ruwa to shi wannan zahabud daw'i bil kulliya tafiya haske gaba daya wanda shi ku wata ke yin hakan nan hasken wata shike tafiya gaba dai sun kace don haka khusufi mai kafun sai a amfani da shi ga rana khusufi shamsi khusufi mai kha'un sai ayi amfani da shi ga wata amma dai zance mafi inganci shine khusufi ya kunshi na rana da na wata kamar yadda khusufi mai kafun ya kunshi na rana da na wata duk guda ne to shine ce babun fi salatil khusufi babi game da hukuncin sallar tsoro sallar shafewa hasken rana da hasken wata in hasken rana ya shafe me anka nema a yi salla da addu'a haka in hasken wata ya shafe shi ma salla ake yi da addu'a to amma kaga al'adan maguzawa in haske ya shafe sai a ta yi ta burje ko ta burje hakan ga in an kai fari shi ma maimakon a yi salatul istisqa'i shi ko sai a ta yi ayi shi ma ta burje akai wadan roƙon ruwa ko to na wani gari kan shi isgilan har yayi yawa kafircin yayi yawa Abinda duk an ka hana shi akai, kaga dama muke sa farin ruwa. Saba ma Allah. In Allah ya fushi sai ya rike ruwa ne. To maimakon a zo don haka in an kai fari, kaga sai ai istighfari, duk wanda ya san bai shiri dan uwane ya ta su shirya. Ayi sadaka a taimaka ma mabukata, ayi azumma, ayi kankan da kai, ayi sallah a roƙi Allah. To jahiliya sai su ta duk abin da Allah bai so shi su kai. Haka sai su ƙara ma Allah fushi. To Allah ya shiryar da mu. Wa salatul khusufi sunnatun wajibatun. Sallar shafewa hasken rana da hasken wata sunna ce wajibi. Ma'ana sunna wajibi, sunna ce mu'akkada. Idan khusufati shamsu, in an ka shafe hasken rana, kasan ana yi, yanzu na ga an bayyana haka nan, da lokaci lokaci ana khusufi shamsu, da rana ƙarin sai haga duhu ya taso sannu ya gami duniya ta koma dibba, ha ganin tafin hannunka da rana. To in an ka yi iri ne, to abinda an ka nema sai a yi sallah. Kharajal imamu, sai liman ya fita ilal masjid zuwa masallaci, sallan nan kuma jam'i an ka so a yi ta, sallar khusufi shamsi. Amma in mutum ya tsaya gida ne ya yi abita, ba laifi ba ne, amma dai abin da ya fi a haɗu masallaci a yi ta cikin jam'i, domin irin yadda ake son a yi ta, to ba kowa ka iyayen ta shi kaɗai ba, don haka a ce masallaci. Kharajal imamu, sai liman ya fita ilal masjid zuwa masallaci, faftataha salati bin nas, sai ya bude sallah da mutane, ya aza sallah da mutane, bigaira adhanin, ana yin ta ba tare da kiran sallah ba, wallahi amintin kun ba tare da iqama ba, sallar sunna duka ba ta da kiran sallah, ba ta da iqama, sallar farilla dai an da kiran sallah da iqama. Kuma ita koda irin lafazin nan da ake amfani da shi wanda ba ni kiran sallah ba, as-salatu jami'a, to duk ba a soyin, babu wani abu da an kace ayi amfani da shi a kira mutane. Thumma qara'a, sannan sai liman shi ya karatu qira'atan dawilatan, karatu mai tsawo sirran asirce, tunda sallan rana ce, asirce an ka so karatun ta. Binahwi suratul baqara, bayan yayi fatiha sai ya karanta kwatancin suratul baqara da tsayuwar farko. Thumma yarka'u, sannan shi ya ruku'i, ruku'an dawilan, ruku'i mai tsawo, nahwa zalika, kwatancin tsayuwar da ya wurin karatu suratul baqara, kwatancin dadewar da zai yi ruku'an ce yana tasbihi wanda yayi. Ana mi? Ana barin liman? Wa ko ne ba liman ka yanta yanzu? Matsaloli su wa mutane, ina ka ga na tsotsaya ma ka yanta. Sannan limami nawa ma adda suratul baqara? Kai dai ba dai a karanta dai a samu lada ba. Gaji. Ya ka dai a dai ba dole, ba yin bakaran ba dole ba ne, ba dai abin da an kashe so kenan. Shi annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya yi. To, ko da mun mai wadda ya yi ba dai mu dan kwatanta ko? Sai a karanta abin da haka iya karantawa. Thumma yarka'u, sannan bayan ya gama karatun suratul baqara sai shi ya ruku'i, ruku'an dawilan, ruku'i mai tsawo, nahwa zalika, kwatancin haka, kwatancin dadewar da ya suratul ga karatun, to dadewar da zai yi ruku'an ce yana tasbihi. Thumma yarfa'u ra'sahu, sannan ya dagu kansa, ya kulu, yana mai cewa sami Allahu liman hamidahu, rabbana wa lakal hamdu, ko da yake ga mazhab malikiyya liman bai cewa rabbana wa lakal hamdu ko. Thumma ya ƙara, to maimakon a ta ga sujuda, ruku'i biyu gare ta ita salatul khusufi, karatu biyu ruku'i biyu, yanzu ya yi ruku'in farko ya ɗauko daga ruku'i ko, to maimakon ya ta ga sujuda, thumma ya ƙara, sannan ya koma karatu, duna qira'atihil ula, koma bayan karatu ne na farko, sai ya yi karatun da bai yi tsawon karatun farko ba, sai sun ka ce ya karanta kwatancin Ali Imran. Thumma yarka'u, sannan shi ruku'i, nahwa qira'atihi thaniya, ruku'in ya zan kwatancin karatunsa na biyu, gurgudun dadewar da kai ga karatun Ali Imran, ba a sami yau in za a bude littafi, kazanta ne miyau, kazanta ne ba a sami littafi miyau, kun dade kuna karatu amma ba ku salla dubban karatu ba, sai mutum ya hakan kazanta ne ba a sami yau. To sannan mutun shi yi ruku'i kwatancin karatun da yayi na biyu ko gurgudun daddewar da kai kana karatun Ali Imran gurgudun daddewar da zakai in kai ruku'i na biyu thumma yarfa'u ra'sahu sannan ya dagu kansa ya kule ya ce sami Allahu liman hamidahu thumma yasjudu sannan shi sujudai sajdataini sujudai biyu tammataini cikakku kaga ba a ce sujudai sai sun yi tsawon abin ganda ya ruku'in da yayi ba ko thumma yaqumu to kaga yayi raka'a ta farko kenan dama raka'a biyu ce amma kowace raka'a da tsayuwa biyu da ruku'i biyu thumma yaqumu sannan ya tashi ga raka'a ta biyu fa yaqra'u sai shi karatu duna qira'atihi kuma bayan karatu ne allati talli zalika wanda ke biyar wannan ya karatu ga raka'a ta biyu ga karatun da bai yi tsawon karatun da yayi ga tsayuwa ta biyu ba sai sun kace ya karanta kwatancin suratul nisa'i thumma yarka'u sannan shi ruku'i bayan ya gama karatun nahwa qira'ati kwatancin karatun sa gurgudun daddewar da yana karatun gurgudun daddewar da zai yi ruku'ance thumma yarfa'u sannan ya dagu kansa kama zakarna kamar da yadda mun ka ambata thumma yaqra'u sannan ya koma karatu duna qira'ati hadhihi kuma bayan wancan karatu da yayi sai ya karanta gurgudun abin da ake karanta suratul ma'ida thumma yarka'u sannan shi ruku'i nahwa zalika kwatancin hakanan thumma yarfa'u ra'sahu sannan ya dagu kansa daga ruku'i kama zakarna kamar yadda mun ka ambata thumma yasjudu sannan shi sujuda kama zakarna kamar yadda mun ka ambata thumma yatashahhadu sannan shi tafiya wa yusallimu ya sallama shikenan an gama salatul khusufi shams waliman sha'a ya tabbatar ma wanda yaso an yi salliya fi baiti shi salla a gidansa in kana so sai kai a bukka gida kai kadai misala zalika amma shi kwatancin wanda mun ka siffanta ga karatu da ruku'i da sauransu an yaf'ala to wanda yake son yayi gida ya samu an yaf'ala shi aikata walaysa fi salati khusufil qamar jama'atun wannan ga khusufil shams kenan amma jama'atun jam'i walaysa bai zamo ba fi salati khusufil qamar ga sallat shafewa wata ita ta shafewa wata to wannan kowa ya tsaya gida yawa kai ne wal yusallin nasu mutane su yi salla inda zalika lokacin shafewa hasken wata afzazan da daidai daga fazzan na mutun guda sai anka afzazan da daidaya wal qira'atu fiha karatu ga kusufil qamari tunda ita ko sallar dare ce jaharan bayyana ake yi kasair ruku'in nawafil kamar sauran ruku'in nafilfili to ruku'in ta ita ba sai an yi mata dogon karatu da dogon ruku'i ba za a yi karatu yadda ka san ana normal nafila hakan ga ana ruku'i kamar normal ruku'i annan ba ta da ruku'i biyu kun fahimta walaysa fi ithr salati khusufi shams khudubatun murattabatun khuduba jerantacciya irin yadda an ka saba yin khuduba ga sallar juma'a da sallar roƙon ruwa da sauran salloli inda annabi ya shir'anta khuduba to walaysa fi ithr salati khusufi shams babu a ƙarshen sallar khusufi shams babu khudubatun murattabatun wata khuduba jerantacciya wala ba'sa amma babu lahi an ya idan nasa yawa mutane wa aziwa zikirin tunatar da su to hada mi a khuduba in ba shi ba dama khuduba awa mutane wa aziya tunatar da su ba a to in kai musu azi ka tunatar da aka yi khuduba to ka gani wato abin da yake nuhi da babu khuduba jerantacciya ba ha ganin khuduba juma'a in ka shigo an ce sai ka zanna eh an kai kiran sallah ka tashi in ka gama ta farko ha koma zanna aka koma to irin waɗannan zanne-zannen shi yakan nuhi abbabu ya ka da in an ha ƙari sallar ya tashiwa mutane nasiya to jama'a waɗanga abubuwa da kun gani ayoyi ne kuma abin da ke kawo su hushin Allah mafi yawa hushin Allah ke kawo su don haka a tuba bannatawa mutane yawa ga mutanen sun yi banza ga an bazama ga haram an yi banza da wajibai a tashi tsaye dai tunatar da su abin da ya kamata ya yi musu wa'azi shikenan ba a ci ya zanna farkonta ko tsakiyarta to shi abin da ya kore adalla. To Allah ya sa mu na albarka ga abin nan mu haka. Wai. Ba a cewa haka nan. Yi ɗaya aka zuwa ɗaya aka sai a yi.